Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya. Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin da zai yi muku bayani akan wasu muhimman abubuwan ibada guda biyu masu alaka da azumin Ramadan. Waɗanda ake so mai azumi ya yi ana sauran 'yan kwanaki kalilan watan Ramadan ya kai ƙarshe, wato zakkar kono. Da kuma abu na biyun da ya kamata wanda ya yi azumin Ramadan ya yi a cikin watan Shawwal, wato azumin sita Shawwal. Masu hikimar magana kan ce laihin daɗi ƙarewa. Wasa-wasa dai gashi watan Ramadan yana mana ban kwana sai kuma yawan rai. Saboda haka zai yi kyau mu tunatar da junanmu kuma mu ƙara faɗakar da juna game da muhimman abubuwan ibada da ke biyo bayan azumin watan Ramadan, waɗanda ke kan duk musulmin da ya azumci watan na Ramadan. Wato zakkar kono ko hiddakai da kuma azumin kwana shida cikin watan Shawwal da aka yi sani da sita Shawwal. To me ake nihi da zakkar kono, wa ke hitar da ita kuma yaushe ake hitarwa, wa ake baiwa, kuma menene mahimmancin hitar da zakkar kono? Shi kuma azumin kwana shida da ake a cikin watan Shawwal, wato sita Shawwal, menene matsayin shi? Me yasa aka kwadaitar da yin azumin na sita Shawwal, kuma mecece halalar wannan azumi? Za ku ji bayani daga mai shari'a Ilyasu Muhammad Umar, babban alkali kuma babban limamin horin masallaci da ke Zaria, unguwar Kaya a kan titin Jos. Sannan kamar kowace juma'a muna ɗauke da tsarabar labaran jaridar Aminiya daga bakin editan ta Salihu Makera.
Salamu alaika shugaban annabawa, salamu alaika shugaban kyautatawa, salamu alaika shugaban da bai yarowa, salamu alaika dan gidan Hashimawa.
Nan gaba kaɗan za ku ji cikakkun bayanai kan zakkar kono da kuma azumin sita Shawwal, amma bari mu fara da tsarabar labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita Juma'a-Juma'a. Ga editan jaridar Salihu Makera da bayani.
Babban labarinmu na wannan mako mai taken yadda talafin naira 5,500 ya sauya rayuwarmu. Mun tattauna ne da waɗansu daga cikin matan da suka samu tallafin naira 5,500 na wani tarayya, inda ɗaya daga cikinsu take cewa tallafin ya gyara rayuwarta. Sannan wata ta ce suna da take ta haɓaka sosai, kuma wanda suka ce sun buɗe ƙananan masana'antu da tallafin. Sannan akwai kuma gwamnatin tarayya kuma ta ce tallafin ma zai za ta faɗaɗa shi a wannan karon. Labarin muna biyu kuma tattaunawa ne wani ƙwararre kuma sanin harkar jiragen saman yaƙi, wanda ya bayani kan abubuwan da suke kawo haɗarin jiragen yaƙi a Najeriya. Sai kuma labarin mu na biyu tattaunawa ne da ɗaya daga cikin masu dalilan aure kan yadda suke haɗa ma'aurata a Kano. Kuma mun tattauna da wasu daga cikin waɗanda aka musu auren da suka ce suna zaune lafiya tun da aka haɗa su. Sai kuma labarin da ke cewa tikitin PDP kan sasanta 'yan takara ya fashe, sannan kuma yau za a fara tantance 'yan takarar jam'iyyar. Sannan akwai labarin da ke cewa Nafisa da Naziru Kano Wood ta ɗauki zafi kan batun almajiranci. Sai labarinmu na gaba da ke cewa za a iya noman ayabatun kasuwanci a Kano, in ji wani manomin da yake gwada hakan. Sannan alaka da miyagun ƙwari, hukumar NDRA na binciken gidaje da rukunin shagunan Abba Kyari a Maiduguri. Waɗannan da wasu suna da cikin labarinmu na nan cikin gida Najeriya. Idan muka leƙa ƙasashen waje kuma za a ga cewa sarkin Saudiya ya raba wa 'yan ƙasar naira 2,215,000,000 albarkacin azumi. Sai kuma labarin da ke cewa kwana na 65 rikicin Ukraine na iya rikidewa yakin duniya na uku, in ji ƙasar Rasha. Kan da rikicin na Ukraine, kotun duniya da tarayyar Turai za su haɗa kai su yi bincike game da yakin, inda shugaban Faransa da ya lashe zaɓe na biyu ya bayyana alƙiblar da zai fuskanta a wannan karo. Sai kuma sojojin Burkina Faso da suka ɗiba wa kansu wa'adin shekara uku kafin su bar mulki, yayin da shugaban Koriya ta Arewa ya yi barazanar shafe ko wargaza duk wata ƙasar da ce ya daina ƙirƙira makaman nukiliya. labarin wasanni kuma mun yi nazarin gasar zakan turai da ya gudana tsakanin Real Madrid da Manchester City inda muka ce da saurar na akaba sai kuma dan kwallon nan na Manchester United Paul Pogba ya yi bankwana da kungiyar sannan kuma mun yi nazarin yadda tabare da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da ke kasar Spain waɗannan da sauran labarai suna cikin labaran mu na Aminiya ta yau sai a garzaya don ga sauran cikakkun labaran
an gaida Salihu Makera da Muhammad Awwal Suleiman da fatan kowan ku zai kokarta ya mallaki tasa jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a Mai ake nihi da zakkar kono wake hitar da ita yaushe ake hitarwa sannan wa ake bama menene kuma muhimmancin hitar da zakkar kono na miƙa duka tambayoyin nan ga mai shari'a Iliyasu Muhammad Umar babban alƙali kuma babban limamin horin masallaci dake unguwar Qaya a Zaria akan titin Jos Alagahar ta malam bismillah
zakkar kono ko fit da kai yadda ake kiranta a wajen wadansu na farko bai fidda zakkar kono shine duk wani musulmi da yake raye wanda akai azumi da shi yana raye har azumi ya kare lokacin maranar da ya kamata a fara fitar da ita wannan musulmi ya zama namiji ne ko mace ne balagagge ne ko yaro ne balle wasu malamai suna ganin hatta ma jinjiri da ke cikin cikin wasu ana fidda masa kamar sayyidina Uthman Allah shi kara masa yadda yana cire ma ciki a zakkar kono wannan ko wanda baya azumi ne saboda rashin lafiya masalan ko yaro karami wanda bai balaga ba duka za a cire masa zakkar kono kuma wanda ake ba shine fakiri talaka wanda baya da abin da ya ishe shi ake baiwa tare da cewa shi ma yana cirewa amma shi ake baiwa kuma ana fara fidda ta kwana uku ko kwana biyu kafin wayewar garin sallar idi ran sallah kenan kuma ana so a fada ta kafin a tafi sallar idi idan mutum ya jinkirta aka je sallar idi aka dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ta tashi daga zakkar kono ta zama sadaka a cikin sadakoki kuma duk da haka dole zai bada kuma annabi rahama sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya wajabta ta akan al'umma ta zama farilla akan duk wani musulmi baligi ko wanda bai balaga ba mai lafiya ko mara lafiya mai azumi ko mara azumi kamar yadda bayani ya gabata kuma abin da ke tare da ita hikimar da ke cikin ta shine bai da malamai suka bayyana duk wata ibada da dan adam zai tana iya yiwa ya samu kurakurai ko ya samu tawaya a wasu abubuwa saboda suka ce na dan adam ko saboda irin halittar da Allah ya masa to ana kaddara cewa idan aka cire wannan zakata kono za ta maye gurbin matsalolin da aka samu in Allah ya daga wanda baya azumi kuma shi ta zama karin lada ga mai daukan nauyinsa idan yaro ne wanda bai balaga ba ya zama karin lada wata falala da zai samu idan kuma wanda bai yi azumi ba saboda lalura shi ma ya kara zama alkhairi a gare shi wannan shi ne takaitaccen abin da zan iya faɗa game da zakkar kono mai fitarwa shi ne duk wani mai azumi duk wani raye musulmi wanda yake nan akai azumi da shi ya rayu har aka cimma lokacin da azumi ya kare kuma ya halasta a fara bada ta tun daga kwana uku ko kwana biyu kafin sallah kuma ana so a gama bada ta gaba ɗaya kafin a fita sallar idi wannan shi ne ka'ida kuma ana bai wa talakawa ne muna roƙon Allah madaukaki ya kai mu lokacin lafiya kuma Allah ya karɓi ibadojinmu wallahu a'lam
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuna iya jin shirin ta shahin Aminiya da Daily Trust ko ta kahohinmu na sada zumunta da tafka muhawara a facebook.com/aminiyatrust ko twitter.com/aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Ko ku saurara ta Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da gidan rediyon NAS FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma ta gidan rediyon Unity FM a Jos jihar Plateau akan mita 93.3. To har yanzu muna tare da mai shari'a Iliyasu Muhammad Umar, babban alƙali kuma babban limamin harin masallaci da ke Zaria unguwar Kaya akan titin Jos. Na ƙara miƙa mishi wasu tambayoyin akan azumin kwanaki shiddan da ake a cikin watan Shawwal da aka yi sani da sitta Shawwal bayan azumin Ramadan. Allah gafarta malam, ko me ake nihi da azumin sitta Shawwal? Me yasa aka kwadaitar da yin shi? Wacce halala ke cikin yin azumin? Kuma menene mahimmancin azumin sitta Shawwal?
Game da sitta Shawwal kuwa, mahimmancin wannan sitta Shawwal zai cike wa mai azumi kusakurai da kuma baya da ya samu cikin wasu ayyuka na ibadansa, kuma a bashi matsayin cewa ya azumce dukkan shekara gaba daya saboda yadda Allah ke nunka ayyukan bayansa. Wannan duk wanda al'amuran addini yake damun sa babu shakka zai kwadayin ya aikata wannan azumi domin ya samu wancan matsayi. Muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yi. Duk wani gardan da mi da ake samu na malamai masu cewa a yi ko kada a yi ko waye da sauran ire-iren su ba zai taba goge wannan sittu Shawwal ba, saboda ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Muslim cewa wanda ya azumci watan Ramadan sannan ya bi shi da kwana shida a cikin Shawwal kamar ya azumci dukkan zamani ne. Malamai suka ce yadda abu yake iya zama haka kuwa shi ne idan mutum ya yi aiki na alkhairi ana ninka mai so goma. Mutumin da ya azumin watan Ramadan wata cikakke, darajar shi shi ne kamar ya azumci wata goma a shekara. A shekara in ya zama ka azumci wata goma babu abin da ya rage illa banda wata guda biyu a shekara. To idan mutum ya azumci waɗannan kwana shida na Shawwal, to kowane kwana ɗaya a ƙaddara wato yana da ninki goma. Kaga azumi guda ɗaya zai fito a ladarsa a matsayin azumi goma. In aka sa goma sau shida zai baka 60, wanda shi ne wata biyu. To kaga daga nan mutum ya azumci shekara gaba ɗaya ya samu ladar azumin shekara gaba ɗaya, saboda ninninkawa da ake ga aikin musulmi idan ya aikata alaƙalla sau goma. Ta nan shi ya sa ya zama wato kamar mutum ya azumci shekarar ne gaba ɗaya ko zamani gaba ɗaya. Kuma kamar yadda na ambata sabanin cewa ya halasta ko bai halasta ba, wannan fahimta ce tana iya fitowa daga ɓangarori daban-daban. Amma duk abin da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda baya faɗin magana kan son zuciya sai Allah ya mishi wahayi, baya faɗin magana kan son zuciya sai da wahayi daga Allah subhanahu wataala, wanda kuma aka wajabta mana bin ainihin shari'arsa, wanda kuma magana shi ta doke magana kowa, kuma ya zama wannan ingantaccen magana ne, to babu wani saɓani da zai iya goge wannan. Saboda magana annabi ita ce shari'a, ba magana wani malami ba. Malamai na musulunci suna bayyana manufofin shari'a ne, ba suna farar da wani abu ne daban nasu ba. Saboda haka wannan saɓani ne kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam ya fahimta daga nassoshi ko daga maganganu ko da ordinary magana ne a gari. Ai ana samun bambancin fahimta, wannan shi ne kawai abin da ya faru. Tunanin abin da zai iya faruwa ba zai goge shari'a da ta riga ta faru ba. Abin da bai faru ba hukunci ba ne. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mallaka gora akan abin da yake daidai a komai namu.
Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Muna godiya mai yawa ga mai shari'a Iliyasu Muhammad Umar, babban alƙali kuma babban limamin harin masallaci da ke Zaria unguwar Kaya akan titin Jos, wanda ya amsa mana tambayoyinmu akan zakkar kono da kuma sitta Shawwal. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awwal Suleiman da Bilkisu Ahmed, sai kuma editan Musagir Kano Sale, ni Halima Jimarau ke sallama da ku huta lahiya.